manya daga cikin mutanen da suka canja shekaru daga jami'ar APC zuwa PDP sun hada hadda mataimakin tsohon gwamna a jami'ar APC Alhaji Abdul Sule, kakakin majalisar dokokin jihar Bauchi Yakubu Y. Suleiman, da kuma Honorable Faruk Mustapha, wanda ya yi takarar kujerar gwamna a ƙarƙashin jami'ar APC kuma shi ne gabatar da mutanen da suka yi sauyin shekar ga abin da yake cewa.
Mataimakin shugaban ƙasa, tsohon mataimakin shugaban ƙasa, kuma shugaban ƙasa da yardar Allah, in Allah ya kai mu alif 2023, ni Honorable Faruk Mustapha a matsayina na tsohon wanda ya nemi tikiti a jam'iyyar APC na governorship a Bauchi State. Da girma shugaban ƙasa, insha Allah ina tabbatar maka da cewa a yau ranar 5 ga wata ka karɓe mu da ni da magoya bayana da sauran na 'yan uwana wanda muka dawo cikin wannan jam'iyya mu sama da mutum 142 da wani abu da collectively muka dawo. A madadin mu uku gaba daya, don haka a yanzu zan dauki wannan dama na miƙawa mai girma chairman na jam'iyya na ƙasa kunjinmu da muka yi na dukkan 'ya'yan jam'iyyar APC da suka barota a yau suka dawo zuwa jam'iyyar PDP.
Babban bako a wajen taron kuma dan takarar kujerar shugaban ƙasa a zaben shekarar baɗi Alhaji Atiku Abubakar, wazirin Adamawa, ya taya al'ummar jihar Bauchi murna dangane da irin ci gaban da aka samu a jihar.
Assalamu alaikum. A madadin gwamnoni, senatoci da chairman na jam'iyyarmu da sauran manyan 'yan jam'iyya, jama'ar Bauchi, mun zo mu taya ku murna da wannan kyakkyawar ci gaba da aka samu a jihar Bauchi. Jama'an Bauchi, muna so mu dauki wannan dama mu taya ku murna domin yanzu kun sami gwamnati ta gari wanda take kawo ci gaba a jihar Bauchi.
A nasa jawabin mai masaukin baki gwamnan jihar Bauchi, Sanata Bala Abdulkadir Muhammad Karon Bauchi, ya shaida cewa siyasa a arewa daga Bauchi ya fara, kuma Bauchi garin wazirin Adamawa ne. Sannan ya ci gaba da cewa,
mai girma shugaban ƙasa, gaga a Bauchi gidanka. Bauchi, mutanen Bauchi, mutanen PDP ne na aka fara siyasa a jamhuriyar Najeriya ta arewa, na aka san siyasan Aminu Kano, na aka san siyasan Tabawa Balewa. Yau kai ne ka karbi tutan Tabawa Balewa, yau kai ne ka karbi tutan Aminu Kano, kuma muna tabbatar maka cewa mutanen Bauchi sun dawo, suna tare da kai, suna son ka, kuma suna tare da mu. Muna gode musu saboda suna nuna ƙauna a gare mu.
Waɗanda suka halarci taron na Bauchi sun hada hadda Sule Lamido, Ibrahim Hassan Dankwambo, Bukola Saraki, Sanata Dino Malai, da sauran kusoshin jam'iyyar PDP na shirar arewa maso gabas, da kuma sauran sassan ƙasa baki ɗaya. Abdulrahman Muhammad, Murar Amurka, daga Bauchi a Najeriya.